الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar talata 7 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 2 ga watan 9 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna na Waqidul Islam na Sheikhul Imam na Sheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne wa ba laifi yan tambayoyi su kan iya gabata na'am
wannan bokaye haka da irin malamai wannan kuna da wannan suka mutu kana iya mutar da Allah kawar da musu ko ba ka raga dawo
to kai ma ya kamata ka ba kanka amsa boka kace shin boka musulmi ne wai shin kana tare da boka Allah ya masa rasuwa ka masa addu'ar Allah ya gafarta masa ko malam Yusuf wanda tsubun shi ta kai haddi wanda yake na bokanci mai aiki da shaytanu ya gabata bayani ba su ɗe ba su biyu ba roƙa ma bawa gafara da rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala sawa'an yana raye ko yana mace wannan yake banta da musulmi duk wani wanda yake ba musulmi ba ko mun kusacin ka da shi haramun ne kai masa addu'ar cewa Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama idan suna raye ne sai dai kai musu addu'ar Allah ya shirye da su amma idan ya riga ya mutu duk wanda ya mutu ba akan addinin musulunci ba haramu ne a roƙa masa gafara kamar yadda Allah ya haramta mana haka da nasi na Al-Qur'ani Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi famar amminsa Abu Talib ya musulunta yana cikin ciwo na mutuwa Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya zauna a gunsa yana kokarin lakanta masa kalima ta la ilaha illallah Manzon Allah yana cewa ya am kul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah Manzon Allah ce yake ya kai amina ce la ilaha illallah kalima ce daya daya zaka faɗa ne jayayya da ita a wajen Ubangiji subhanahu wataala a ranar kiyama cewa ka musulunta kuma tare da cewa shi yafi kowa sani game da haka idan ya faɗa masa haka to akwai matsiyata biyu suna zaune shine Abu Jahal da Abdullahi ibn Abi Umayya sai su ce a targabo an millati Abdul Muttalib yanzu ka kyamaci addinin uwayenka da kakanninka addinin Abdul Muttalib manzo Allah in ya koma ce masa ce la ilaha illallah sai su ce masa a targabo an millati Abdul Muttalib yanzu addinin babanka Abdul Muttalib zaka kyamata wanda a ƙarshe kalimar da ya cika da ita chai huwa ala millati Abdul Muttalib ya mutu akan wato addinin Abdul Muttalib shi kuma addini ne na shirka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya samu damuwa ya samu damuwa. Anan abin da muke so mu gane ɗan hana ruwa gudu ba yau bace akwai su wanda suke toshe mutane dangane da hanya ta gaskiya, wanda shi Abu Dalib ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Ubangiji subhanahu wataala annabi ne, amma jin tsoron Allah wadai kada ya wuce a ringa masa rarauka a ringa cewa yayi raki shi ya hana shi ya musulunta. Don haka a cikin waƙar sai yake cewa walaqad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laula almalamatu aw hadaru masabbatin lawajadtani samhan bizaka mubina. Yace wallahi na yi sani na tabbata addinin da Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya zo da shi yace shine fiyayye game da dukkan wani addini. Yace in ba dan zargin jama'a ba da tsoron zagi, yace wallahi da ka same ni kai tsina me ka wuya na karbi wannan addini. To shine da ya mutu akan kafirci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya samu damuwa. Manzo Allah sai yake cewa wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Manzo Allah yace na rantsa da Ubangiji na sai na roka maka gafara matukar ba ta kama burki ba. Take yanke ku sai sako ya zo daga saman bakwai. Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul tauba ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la awwahun halim. Ubangiji ta'ala yace ma kana lin nabiyyi ai bai dace ba ga annabi wallazina amanu da wadanda suka yi imani tare da shi an yastaghfiru lil mushrikina su roka ma mushrikai gafara walau kanu uli qurba koda wadannan mushrikai ma'abuta kusaci ne gare su ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka ce. Ubangiji ta'ala yace min ba'di ma tabayyana lahum annakum ashabul jahim bayan ya bayyana gare su cewa ɗan wuta ne. Mun yi bayani ta inda ake gane ɗan wuta mutumin da ya mutu akan kafirci, an gane ku? Amma mutum in yana raye duk kafircinsa zaka iya cewa wani aiki ne, yana da aiki daga cikin ayyuka na ɗan wuta, ko kuma irin duk wanda suka kafirce ma Allah ɗan wuta ne. Amma duk wanda ya mutu akan kafirci to wannan mun samu tabbacin cewa dan wuta ne. Shine Ubangiji ta'ala yace min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ubangiji ta'ala sai yace wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi roƙon gafara da Ibrahimu alaihi salam yama mahaifinsa. Ubangiji ta'ala yace ai bai zaman tuba illa an maw'idatin wa'adaha iyya face game da wani alƙawari ne da shi Ibrahimu alaihi salam yama mahaifinsa, kamar yadda Allah ya faɗa mana a cikin suratu Maryam sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Haka Ibrahimu ya dawo ma mahaifinsa alƙawarin cewa zai roƙa masa gafara, an gane ko? Kuma ya roƙa masa gafara kamar yadda Allah ya faɗa mana a cikin suratu Shu'ara waghfir li abi innahu kana min ad-dallin. Don haka sai Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya roƙon gafara da Ibrahimu alaihi salam yama mahaifinsa bai zaman tuba face game da wani alƙawari ne da ya masa kawai. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi lokacin da ya bayyana ga Ibrahimu alaihi salam ya gane cewa mahaifinsa maƙiyi ne na Ubangijinsa ya nace akan kafirci tabarra amin. Ubangiji ta'ala ya ce Ibrahimu sai ya kubuta game da mahaifinsa ya raba hanya da shi inna Ibrahima la awwakun halim. Ubangiji ta'ala ya ce dan dai Ibrahim wato mai yawan nishi ne saboda tsoron Ubangijinsa, ko kuma mai yawan komawa ne ga Ubangijinsa da tuba, halimu kuma mai jimri ne. To dan haka wannan aya ita ce take tabbatar da duk mutumin da ya mutu akan kafirci haramun ne a roƙa masa gafara ko mun kusacin ka da shi. In yana raye sai kai masa addu'ar Allah ya shiryar da shi, an gane ku? Don haka dai a takaice addu'a ta roƙon gafara da rahama take banta da mumini sawa'an yana raye ko yana mace, amma wanda ya kafirce ma Allah in yana raye sai ai masa addu'ar Allah ya shirye da shi idan ya mutu ko to ka raba hanya da shi ba kai ba wata addu'a da zaka masa ko mun kusacin ka da shi na'am
malam kin yana yake burge ma sallah ya cikin sujjara ta da yake da so ku da so shi kuna cikin sujjara sai ƙara koma ciki
wai misali lokacin da ka dago daga sujjada ko ka dago daga ruku'u bayan ka dago sai kaga cewa kuskure ne kai ashe limami bai dago ba abinda zaka yi sai ka koma kai jira in ya taso sannan ka taso bayan shi kuma babu komai akan ka na kaulu ko bali na'am wai in an ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana iya yi masa salati a zuciyarka abinda ake bukata ba a zuciya ba kai masa salati akan harshen ka an gane ko domin shi zikiri akwai zikiri wanda yake na zuciya akwai zikiri wanda yake na harshe zikiri na zuciya shine tunani game da girman Allah subhanahu wataala ka ringa kallon halittu na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ka san girman Ubangijinka ka san cewa shi ya cancanta a kadaita shi a cikin ibada kamar yadda Ubangiji ta'ala ya siffanta muminai da haka wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard amma in azzikiri ne abinda ake bukata ka yi shi da harshenka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga wani sahabi yake cewa la yazalu lisanuka raquwan min zikrillahi azza wajal kada harshenka ya gushe yana danye game da ambaton ubangijinka subhanahu wataala kuma haka hadisi na karshen sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila arrahman subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi ash-shahid chaayi khafifatani ala lisan masu sauki akan harshe babu wahalar fada Subhanallahi al-azim subhanallahi wa bihamdihi don haka idan aka ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati zaka masa harshen ka ya motsa an gane ku kace sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ko kuma allahumma salli wa sallim alaihi allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi to haka zaka yi masa salati in kuma kamar misali a cikin sallah ne an ambaci sunansa za ku mai salati amma ba a bayyana ba kowa ya fito ya ce sallallahu alaihi wasallam wannan bai ya dacewa amma in ka masa salatin ko da ka fito ka bayyana to ba komai akan ka sallar ka sallah ce ingantacciya an gane ku don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa wanda ya fi kowa ruwa daga cikin jama'a shine wanda aka ambaci sunana bai mun salati ba haka kuma kasancewar a can cikin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake amin amin wanda ya faɗa su uku wanda aka tambaye shi amin kin menene kake faɗa sai shi jibrilu alaihi salam ya zo ya ce duk mutumin da ya riski mahaifansa suna rayi ko ɗaya daga cikin su bai musu biyayya ba ya kyautata musu kyautata wanda za ta zame masa sababin dacewa da aljanna a gobe kiyama Allah ya nisanta shi Allah ya nisanta shi ma'ana Allah ya wadansa Jibril ya ce amin ya ce ma manzon Allah ce amin manzon Allah ya ce amin amin ta biyu ya ce Jibril alaihi salam ya ce duk mutumin da Ubangiji ta'ala ya ce duk mutumin da watan Ramadan ya riski shi bai aikata aikin da zai zame masa sababin samun gafara ta Ubangiji subhanahu wataala Allah ya nisanta shi Allah ya dada nisanta shi ga rahmarsa ce amin manzo Allah ya ce amin yace amin ta uku da kuka jinayi Jibrilu alaihi salam yace duk mutumin da aka ambaci sunanka bai maka salati ba Allah ya nisanta shi Allah ya dada nisanta shi ce amin manzo Allah ya ce amin to dan haka dukkan waɗannan lafuzza ne waɗanda suke amma wanda suna nuna a kowane hali kake in aka kama sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to haƙƙi ne nashi akan ka wato kai masa salati don haka mai akhdari yake cewa wa man sami'a zikra muhammadi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi salati fa salla alaihi fala shay'a alaihi duk wanda yaji an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin sallah yayi masa salati to babu komai akan sa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama abu na shida daga cikin abubuwa goma waɗanda suke warware musulunci. An gane ku? Abubuwa kenan goma wanda malam ya haɗe mana su a cikin wannan littafi, abubuwan da suke kafirtar da mutum su fitar da shi daga cikin musulunci, wanda shi na shida wanda bayani ya gabata a kansa shine yin izgili da wani abu daga cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yanda malam yake cewa manista haza abi shay'in min dinin rasuli sallallahu alaihi wasallam aw thawabihi aw ikabihi kafar, wadalilu qawluhu ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhibu qad kafartum ba'da imanikum. Malam ke cewa duk mutumin da yayi izgili da wani abu ko mun kankantarsa min dinin rasuli sallallahu alaihi wasallam daga cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Menene addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Shine addinin musulunci. Inna ad-dina indallahi al-islam, duk wani addini ko ma bayan musulunci shirme ne da hayaniya. Yanda bai amfani mai shi ba a nan duniya, haka a gobe kiyama ba zai amfani shi ba. Wa man yabtagi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Dan haka addini daya ne Allah ya yarda da shi a kusance shi da shi, shine musulunci. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Shine yace min dinin rasuli sallallahu alaihi wasallam, wato daga cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani abu da muka koma muka gane cewa musulunci shine ya shar'anta mana yazo da shi, to idan mutun yayi izgidi da shi wannan ya kafirta. Aw sawabihi, ko kuma sakamakon lada wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bada labari na cewa duk wanda ya aikata kaza yana da sakamako kaza a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, in ma sakamako a nan duniya ko a makoma lahira. Idan mutum ya yi izgili da wannan sakamakon lada, to shi ma wannan ya kafirta. Sai ya ce aw iqabihi, ko kuma hukubar da Allah ya tana dama bayansa, in ma hukuba wadda take duniyawiya ko kuma ukhrawiya, hukubar da Allah ya tanada ga duk wanda yayi laifi a nan duniya, cewa ga abinda Allah ya tanada masa na hukuba ko a makoma lahira. To duk mutumin da yayi izgili da ɗaya daga cikin su ya kafirta, shine malam yace kafara, wato ya kafirta, ya fita daga cikin musulunci, ya juya hannun agogo baya. Sai yace wadalilu, hujja akan kafircin duk mutumin da yayi izgili da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, malam yace qauluhu ta'ala, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, qul abillahi, ce da su shin yanzu da Ubangijin da ya halicce ku, wa ayatihi da ayoyinsa, wa rasulihi da manzansa, kuntum tastahzi'una, kuka zamanto kuna izgili. Ubangiji ta'ala yace la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, kada ku ba da wani hamzari, tabbas kun kafirta bayan imanin. Wanda bayani ya gabata sababin saukar ayar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa ta sahabbai suna kan hanyarsu ta zuwa Tabuka. An yada zango a wani majalisi, sai wani yayi wata mummunar kalima a wannan majalisi, yake cewa ba mu taba ganin wato mafi kwadayin cika ciki da abinci, mafiya ƙaryar halshi, mafi tsoro a fagen daga sama da wannan makarantar namu, yana nihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa. An gane ku? To a wannan lokaci akwai wani sahabi, shine Auf ibn Malik al-Ashjai, Allah ya kara masa yadda, sai ya ce wallahi kai dai munafiki ne, ya ce wallahi ƙarya kake, abinda ka faɗa ba haka bane. Yaya za ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa su suka fi kowa kwaɗayin cika ciki, suka fi kowa ƙarya harshe, suka fi kowa tsoro a fagen daga. Wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ya nuna mana cewa baya halatta mumini ya cika cikin shi da abinci. Manzon Allah yake cewa dan adam bai taba cika ciki, bai taba cika wata jika ta sharri da mugunta sama da cikinsa. Babu wata jika da dan adam zai cika ta da wani kaya mafi sharri, mafi mugunta sama da cikinsa. Manzon Allah yace in har ba makawa mutun sai ya cika ciki, manzon Allah yace to in har ba makawa sai ka ci da yawa, manzon Allah yace ka kasa cikin naka kashi uku. Kashi daya ka saka masa abinci, kashi daya na biyu ka sha abin sha, kashi na uku ka bar shi domin lumfasawa. Kuma haka ya fada yace mumini yana cin abinci wato da uwar hanji daya, mu kafiri ko da uwar hanji bakwai yake cin abinci, shi yake baya goshi. To ya za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun fi kowa kudayin cika ciki da abinci? Sannan kuma abu na biyu sai yake cewa mafi karyar halshi bai taba gani ba sama da wannan makaranta. Wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin Allah ya turo shi a matsayin manzuma, jama'ar shi sun jinjina sun shaida cewa manzon Allah ne gaskiya ne, duk abin da ya faɗa haka ne, bai taba faɗin abu wanda yake sabanin haka kafin ma Allah ya turo shi a matsayin manzo. Shine Aisha radhiyallahu anha sarkin Rum da yake tambayar Abu Sufyan menene matsayin sa, yace mai gaskiya ne, yace wallahi ba mu taba jarraba shi da ƙarya ba. Kafin ma yazo ya ce shi annabi ne manzo ne, ba mu taba jarraba shi cewa yayi ƙarya daidai da so daya. Haka kuma mabiyan shi manzon Allah ya koya musu yin gaskiya. Abu na uku yace mafi tsoro a fagen daga, wanda babu matsorata a fagen daga sama da munafikai, kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul Ahzab wanda duka bayani ya gabata. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa kad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila ashihatan 'alaykum fa idza ja'a al-khawfu ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alayhi min al-maut fa idza dhahaba al-khawfu salaqukum bi alsinatin hidadin ashihatan 'ala al-khayr ulaika lam yu'minu fa ahbata Allahu a'malahum wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. To amma sai siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa da waɗannan miyagun sifofi guda uku. Dan haka Auf ibn Malik Allah ya kara masa yadda yace wallahi ƙarya kake, kai dai munafiki ne. Yace kuma sai na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin abin da ka faɗa. Ya tashi ya tafi ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari, kafin ya je tuntuni Ubangiji subhanahu wata'ala ya turo sako daga saman bakwai. Ubangiji ta'ala yace wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna naqulu wa nal'ab qul a'billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Manzo Allah ya buga rakumin sa yace a tashi daga wannan mazauni, manzo Allah ya kama hanya. Shi wanda ya mumunar kalman nan yazo ya kama kuludu wanda yake nasirdin rakumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzo Allah yana tafiya ko waiwaya shi ba yayi, sai yana faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna ma naqulu wa nal'ab wa natahaddathu hadithan rakab. Yace ya rasulullahi muna kutsawa ne a cikin hira, wargi ne muke, zance ne irin na matafiya. Manzo Allah ko waiwaya shi ba yayi iya abinda manzo Allah yake faɗa, kamar yadda Abdullahi dan Umar yake faɗa iya abinda yake faɗa masa, baya dada akan wannan kalima abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Dan haka wannan aya ita ce hujja, duk mutumin da yayi izgili da wani abu daga cikin addinin musulunci ko yayi izgili da ubangijin da ya shar'anta mana wannan addini, ko manzon da yazo da wannan addini, ko yayi izgili da mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sanadiyar sun runguma addinin musulunci, yayi izgili da wannan addini da suka runguma, to mutum ya kafirta sawa'an da gaske yake ko da wargi, ko da wasa ka faɗa, wallahi mutum ya kafirta, wannan ridda ce. Shine Allah ya ce abillahi, shin yanzu da Allah kaga in kai izgili da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wakai da ubangijin da ya turo shi, dan haka ya fara da shi ya ce abillahi, shin yanzu da ubangijin da ya halicce wa ayatihi da ayoyinsa, don haka duk wanda ya izgidi da alqur'ani ya kafirta, domin Allah shi ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan alqur'ani, wa rasulihi da manzansa, duk wanda ya izgidi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko mabiyansa a sanadiyar wannan musulunci da suka karba, to ya kafirta. Shine Ubangiji ta'ala yace kuntum tastahzi'un, kuka zamanto kuna izgidi. Sai yace la ta'tazi'u, Ubangiji ta'ala yace kada ku bada hanzari, kada kafartum ba da imaninkum, tabbas kun kafirta bayan imaninku. Duk dai bayani ya gabata akan shi, yau zamu tashi insha Allah al'amari na 7. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an-naqibu as-sabi' السهر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر مالن الله يجي كانسا كيف أتشوى الناجب الصابي أبن بكوي واتمي ورور مسلنج مالن يجي السهر واتشيني دو. Kalima ta asihir kalima ce arabiya, a Hausa sai mu ce dabu, an gane ku? Ko kuma ka dan kara ka dan sai ka ce daba dabu, ko kuma ita ainihin kalimar ta asihir an hausantar da ita, shine ake cewa asiri, wane yana da asiri, me ake nihi yana da asihir, ha'un kin ne kawai aka yi tafsiri ke shi sai ake cewa asiri, me ake nihi da asiri, wato shine dabu. Don haka in aka ce wane yana da asiri, kada ka zamanto mai karancin tunani ka ringa ganin kamar yaban shi akai, fallasa shi ne akai, saboda asiri ba kayan musulmi bane ba. Shine yace asihir wato dabu, sai yace wa minhu as-sarf, malan yace daga cikin dabu, kenan nan malan yana bayyana mana kadan daga cikin nau'ikan sa. Malan yace akwai as-sarf, juyar da mutum, abujirar da shi game da abin da yake so yake kauna, a juya masa akala, a canza masa fuska, idan yana yin gabas a juya shi ya kalli yamma, idan kudu yake yi a juya shi ya kalli arewa. Shine malam yace wa minhu as-sarf, wato daga cikin dabu malam yace akwai juyar da bawa, kenan dangane da inda ya dosa, abin da yake so yake kauna a juyar da shi, wannan so ya koma kila kyama. Sai yace wal afaf, malam yace kuma akwai karkato da akalar bawa, abin da da baka san shi ya zamanto ka karkato ka bi shi, ka zama raƙumi da akala sai yanda akai da kai, wanda shine ake kira attiwala, an gane ko? Attiwala, wanda attiwala wato wani abu ne suke na kulle kulle, wanda galibi kuma yana kasancewa tsakanin maza da mata, ko namiji ya ma mace, wannan shine ake kiran shi magani kenan attiwala. Ya zamanto ta haukace da san shi, ba ta ji ba ta gani, an gane ku? Ko kuma mace ta juyo hankalin miji, namiji ya zamanto ya zame mata raƙumi da akala sai inda ta ce masa, to wannan shine ake kira al-aqaf, a karkato da hankalin mutum ya so abin da da baya son shi, ko kuma in ma yana son shi to sai a juyo da hankalin shi, san ya wuce hankali ya wuce ka'ida. Malam sai ya ce fa man fa'alahu, duk wanda ya aikata dabu, an gane ko? Sai ya ce auradiya bihi, ko ya yarda da shi, malam ya ce kafara ya kafirta, nan tuntuni malam ya yanke mana hukunci a ƙarƙashin kalima ta faman fa'alahu, za ka jimilce mutum uku a ƙarƙashin haka. Na farko dai wato shine malamin da yake karantar da dabu, duk wanda yake karantar da dabu wannan kafiri ne, kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Na biyu almajirin, wanda yake koyan dabu. Na uku wanda yake yin aiki da shi, an gane ko? Shine yace faman fa'alahu, kenan anan da mai koyar da dabu da mai koyo da wanda yake aiki da shi gaba ɗaya sun kafirta, sai ya ce auradiya bihi, ko kuma wanda ya yarda da shi. Kai baka koya, baka koyarwa, kuma baka aikatawa, amma kana ganin ba laifi akan iya yin dabu, kai raka amince, to wannan mutum ya kafirta, domin duk wanda ya yarda da kafirci shi ma ya kafirta, yadda da kafirci kafirci ne. An gane ko wala yarda li ibadihi al-kufr, ubangiji ta'ala baya yarda da kafirci game da bayinsa, duk wanda ya yarda da kafirci to ya kafirta. Malam sai ya ce wa dalilu, wato dalili akan kafircin dan dabo, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan mala'iku guda biyu wanda aka saukar da su domin jarraba bayi a raba tsakanin ɗandima da ɗan kabewa, a bambanta tsakanin farar tsakuwa da azurfa, a rabe tsakanin zare da abawa, waɗannan mala'iku guda biyu Ubangiji ta'ala ya ce wa ma yu'allimani min ahadin, ba sa karantar da daidai da mutum ɗaya dabu lokacin da ya nema a karantar da shi. Su ba sa zuwa su ce koya maka za su ya, idan ka zo ka ce a karantar da su, karantar da kai dabu, to ba sa karantar da kai sai sun gabatar maka da nasiha, hatta ya kula sai sun faɗa masa, su ce masa inna ma nahnu fitnatun, ka san da cewa kadai mu dai fitina ce, jarrabawa ce, Ubangiji ta'ala ya saukar da mu mu karantar da dabu domin ya jarraba bayinsa, wane ne zai masa biyayya, wane ne zai juya masa baya. Dan haka sai su ce masa fala takfur, kada ka kafirta. Ma'anar fala takfur ai fala ta'allami sihra, kada ka nemi sanin dabo, domin sanin neman sanin dabo kafirci. To mu dawo da baya, ita kalima ta asihra, ita kalima ta asihir, wato a yare na Larabci idan aka ce asihir, ma'anarsa shine sarfu shay'i an haqiqatihi ila ghairi, juya abu daga haqiqaninsa ya koma wani abu, ga haqiqanin shi yanda yake sai a juya shi ya koma wani abu na daban. Wannan shine asalin kalima ta asihir wato a Larabci, don haka Larabawa suke fada, sai su faɗa ga mutum su ce masa masa haraka an wajhi kaza, ai masa rafaka an miye juyar da kai daga fuska kaza. Don haka lokaci na ƙarshen dare ake kiran shi as-sahar. An gane ko? Me yasa? Saboda ita kalima ta as-sihr tana ɗaukan ma'anar duk wani abu wanda ya ɓuya, sababin shi ya ɓuya aka kasa ganewa. Don shi hasken asuba yana bayyana ne a cikin duhun dare, sannan yake bayyana gari ya waye. Don haka wannan lokaci ake kiran shi as-sahar. To don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake faɗa a cikin hadisi sahihi, hadisin na cikin sahihul Bukhari, manzon Allah yake cewa inna min al-bayani la sihra, manzon Allah yace lalle, wato game da bayani manzon Allah yace akwai dabo. Me yake nihi da dabo a nan? Jan hankali, ai ma yasrifu quluba sami'ina ila qabuli ma yasma'una wa in kana ghayra haqqin, abinda yake karkatar da zukatan masu sauraro su meka wuya su ringa jin abinda ake fada koda ba gaskiya bane. Akwai mutanen da Allah ya lakanta musu bayanin harshe, wanda mutumin da in ya ga dama ƙarya sai ya juya maka ita ta zaman to kaman gaskiya, idan ya tsaya ya maka bayani sai ka fahimci abin da yake faɗa gaskiya ne alhali shi kuma ƙarya ce. Shine Ka'ab ibn Malik, Allah ya ƙara masa yadda, yake cewa wallahi, yake cewa ni mutum ne wanda Allah ya lakanta min bayani, yace duk wani da na tsaya, in na tsaya a gaban shi a duran ƙasa, yace na san ta yanda zan yi in fita, na san bayanin da zan mishi in wanke kaina. Yace to amma ina jin tsoron irin wannan bayani na wa imam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ga ya banne da gaskiya in nuna masa me gaskiya ne kuma ya gamsu, Ubangiji ta'ala ya turo sakon cewa ba haka bane ba, yace dan haka gaskiya zan fada masa. To dan haka manzon Allah yace inna min al-bayani lasira, lalle daga cikin bayani manzon Allah yace akwai dabo, akwai mutumin da in ya tsaya yana magana dole komai mai koma mai kake dole ka aje ka saurari me yake faɗa koda ba gaskiya bace ba a irin yanda Allah ya mallaka masa bayani. Wannan shine ake kiran shi sihirul halal kenan wani lokaci kamar yanda mafi yawan larabawa suna da shi iya zance amma duk iya zancen da ya zamanto domin mutun ya maida gaskiya ta zama ƙarya wannan haramun ne in kwa domin kai kokarin isar da gaskiya zuwa zukatan jama'a su karba to wannan abin ya gone ya zamanto mutun yana da yalakanci bayani to dan haka dangane da ma'anar shi asihir wato ashir'ance malamai sun danyi sabani duk da cewa duk a ta'arifat kin da suka kawo kamar yanda malamai suka faɗa babu ta'arifi daya wanda zai kunshi ma'anar dabu da dukkan nau'ikan sa. Ibn al-Arabi al-Maliki kamar yanda ya faɗa a cikin littafin sa Ahkamul Qur'an yake cewa in aka ce as-sihr dabu sai yace huwa kalamun mu'allafun yu'azzamu fiha ghayrullahi ta'ala wa tunsabu ilayhi fihi al-maqadir wal kainat wa tunsabu ilayhi al-maqadir wal kainat. Ibn al-Arabi Allah ya ji kansa yake cewa mu gane Ibn al-Arabi sai ka sanya alif da lam domin akwai mu'arraf akwai munakkar idan aka ce Ibn al-Arabi wancan mai aqida ta al-hulul wal ittihad wanda kasancewar malamai sun tabbatar da kafircin sa shi kuma wannan ba maliki ibnu al-arabi sai ka sanya al-alif walla shi kuma wancan sai dai ka ce ibnu arabi to shi wannan ibnu al-arabi na quran shine yake cewa in aka ce dabu yace huwa kalamu mu'allaf yace wani zance ne wanda ake hada shi juna da juna yu'azzamu fihi ghayrullahi wanda ana girmama wannan Allah subhanahu wata'ala game da wannan zance kalmomi ne wanda suke na shaytanu wa tunsabu ilayhi al-maqadir wal kainat kuma ana jingina dukkan wasu abubuwa da Allah yake kaddara ma bayan sa da duk wasu abubuwa da suke kasancewa sai a jingina a ce ai abu kaza ne. Ibn Qudama al-Maqdisi Allah ya ji kansa shi kuma a cikin littafin sa al-Kafi wanda littafi ne yana fitowa mujalladi 4 yana bayani ne akan fiqhul Hanabila a cikin wannan littafi yake cewa in aka ce as-sihr yace huwa azaim wa ruqan wa uqadun tu'athiru fil qulubi wal abdan fayumri wa yaqtul wa yufarriqu bayna al mar'i wa zawji yace in aka ce dabo yace azaim yace wasu kullakullani wa ruqan wato da wasu addu'o'i wa uqadun da wasu kullakullada da ake akwarin ga kulla wani zare da sauransu tu'athiru fil qulubi wanda ke tasiri a cikin zukatan jama'a imma ya sa ka kaso abinda baka so ko kuma abinda kake so kai masa so wanda ya wuce iyaka ko kuma abinda kake so kake kauna a juyar da kai ka zamanto kana kyamar sa shine yace tu'athiru fil qulub wanda yake tasiri a cikin zukatan jama'a wal abdani yace da gangan jikin su fayumri yace wani lokaci dabo yana sanya mutun rashin lafiya sai kaga mutun yau da lafiya gobe ba lafiya amma ka sa gane wace irin rashin lafiya ce kamar yanda karin bayani zai zo nan gaba sai yace wa yaqtul kuma yana kashe mutun kai tsaye idan aka ma mutun za a iya ma mutun sihiri a gama da shi sai yace wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji kuma wannan dabo yana raba tsakanin miji da mata kamar yanda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani wannan kenan ma'anar dabu wanda wannan ta'arifan din su ne dai waɗanda suka fi kusa kamar yanda malamai suka zaba to abinda muke tambaya abu na gaba shin wai shi dabu abu ne wanda yake tabbas ko kuma abu ne wanda yake khayal kamar misali ya zo ya wuce kamar wani maji ne haka ahlus sunna wal jama'a da jumhurin malaman al'umma sun tafi akan cewa dabu tabbas ne an gane ko abu ne wanda yake tabbas ba abu ne ba khayal idan aka ce khayal abu wanda yake kawai ka ringa kamanta abu a cikin tunaninka shine ake kira da khayal abinda ba tabbas bane ba to abinda yake a aqidar ahlus sunna wal jamaa kamar yanda jumhurin malamai suka tafi dabo abu ne wanda yake tabbas wasu sun saba akan haka sune mu'tazila cewa suka yi dabo kawai abu ne wanda yake takhyil kawai abu ne wanda yake kamantawa ne kawai, ba wani abu ne wanda yake na tabbas can su kai bashi da hakika. Kawai wasu dabaru ne da wani wayo da wani abu da ake kamanta ma mutum, in a gabanka aka yi idan ka ya gani tsoro sai ya tarsu a cikin zuciyarka, wannan tsoro shine zai sabbaba maka rashin lafiya ko mutuwa da sauransu. Amma su suna ganin cewa dago kawai ba tabbas bane ba, abu ne wanda yake khayal. Daga cikin waɗanda suka raka su akan wannan magana akwai Abu Mansur Al-Maturidi, wanda ake jingina masa wani mazhabi wanda ake kiran shi Al-Maturidiyya, wanda shi ma ya karkace ma mazhabin mazanjiya shine akan aqida, da Ibn Hazm Al-Zahiri Allah ya ji kansa shi ma ya tafi akan cewa dabu ba tabbas bane. Da wani malami daga cikin malaman Shafi'iyya shine Abu Ja'far Al-Istirbadi, shi ma ya tafi akan cewa dabu abu ne wanda yake khayal, wato ba hakika bane. To illa kasancewar kaulin ahlus sunna wal jama'a, wannan shine kauli tabbatacce domin dalilai Al-Qur'ani da sunna su suka tabbatar da cewa dabu abu ne wanda yake tabbas, sirri abu ne wanda yake tabbas. Na daga cikin Al-Qur'ani abinda yake tabbatar da cewa dabu tabbas ne shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yace wattaba'u ma tatulu shayatinu ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Ubangiji ta'ala yace wama kafara Sulaiman, annabi Sulaiman bai kafirta ba, walakinna shayatina kafaru, sani dai kafirai wato shaydanu su ne suka kafirta, yu'allimuna an-nasa sihra, domin suna karantar da mutane dabu. Anan tambaya wajhud dilala a karkashin wannan aya, in har dabo ba tabbas bane ba, shin karantar da shi zai yiwu? Karantar da shi ba zai yiwu ba, duk abin da yake ba tabbas ba wanda kamanta shi ne za a yi a cikin tunani, yaya za a yi a karantar da shi? Bayan Allah ya ce yu'allimuna an-nasa sihr, kaga Allah ya bada labarin cewa shaydanu suna karantar da mutane dabo, kaga wannan karantarwar da suke shine dalilin da yake tabbatar da cewa dabo abu ne wanda yake hakika, domin duk abin da baya da tabbas kai karantar da shi bai yiwuwa. Sannan dalili na biyu, fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, wato jama'a a wannan lokaci suna neman koyo daga wajen waɗannan mala'ikun guda biyu wanda Allah ya saukar da su domin jarraba bayansa su karantar da dabo. Jama'ar suna koyon ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, abinda za su iya raba tsakanin namiji da mace, tsakanin masoyi da masoyinsa kai tsaye, idan suka yi wannan kulle-kulle kai tsaye sai su raba su, wanda ɗaya daga cikin nau'in dabo ne Allah ya nuna mana, raba tsakanin miji da mata, wanda abu ne wanda yake ya shahara ga 'yan dabo a wancan lokaci, a yau ma abin da ya shahara. Idan ka ga an yi dabo goma, to a cikin goma nan takwas kawai za a raba tsakanin masoyi ne da masoyinsa, wanda galibi kuma tsakanin miji da mace. A nan kenan Ubangiji ta'ala ya ce suna koyo daga wajen waɗannan mala'iku abinda za su iya raba tsakanin miji da mace, kaga wannan na nuna cewa dabo abu ne wanda yake tabbas, an gane ko, abu ne wanda yake hakika, domin sababi ne na rabuwa tsakanin miji da mace, wanda kuma don haka Allah ya yi amfani da lafazin ma al-mawsula allati tadullu ala annahu shay'un lahu wujudun haqiqiyyun, abu ne wanda yake tabbas, ma bi ma'ana allazi, abinda yake iya raba tsakanin namiji da mace. Dalili na uku, fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa min sharrin naffasati fil 'uqad, Ubangiji ta'ala yace ce ina neman tsari daga sharri da mugunta na annaffasat, masu busa fil 'uqad, a cikin kulli, lafazin 'uqad jan, an gane ko, masu busa a cikin kulli, wanda dan dabu wasu maganganu ne, kalmomi ne na shaydanu yake, idan yayi sai ya kulle, idan yayi sai ya kulla, idan yayi sai ya kulla, a shine zaka ga an kulle mutum, misali miji an kulle shi ya kasa kusantar iyadinsa, wanda duk randa wannan sihiri ya lalace zaka ga da baya iya kusantar iyadinsa, to amma a yanzu yana iya kusantar su, wanda za a kulle mutum ya kasa gaba, in fahimtar shi ce a toshe masa fahimta, amma dan da ya samu lafiya Allah ya warkar da shi zaka ga ya koma fahimta kamar yanda yake fahimta da shi dan dabo sai ya samu wani zare sai ya yi kulli sai ya ringa wata busa a cikin shi shine Ubangiji ta'ala yake karantar da bayansa shine da yace kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad ce ina neman tsari da Ubangiji na game da sharri da mugunta na masu busa a cikin kulli sune yan dabo an nafathat sune wato yan dabo kaga wannan yana nuna cewa dabo tabbas ne inda dabo ba tabbas bane yaya Ubangiji ta'ala zai umarci bayinsa cewa su nemi tsari game da masu busa a cikin kulli wanda kuma mun yi bayani gaya za a kulle mutum ya kasa wani abu idan wannan dabo ya baci sai ka gani yana kusantar wannan abin da aka juyar da shi aka kulle shi a da wannan kadan kenan daga cikin dalilai na alqur'ani waɗanda suke tabbatar da dabo tabbas ne kamar yadda jumhurin malaman ahlus sunna suka tafi akan haka daga cikin sunna akwai hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda wanda Aisha take cewa wani mutum daga cikin Banu Zuraik ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri wannan mutum ana kiransa da sunan Labid ibn al-A'sam al-Yahudi ba Yahudi ne ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wu Aisha tace hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilayhi annahu yaf'alu shay'a wa ma fa'ala sai manzon Allah ya zamanto tunaninsa ya canza sai a ringa kamanta mishi ya aikata abu kuma bai aika alhali bai aikata ba kamar a tunaninka kawai sai kaga kai kaza alhali kai kuma baka yi ba to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunaninsa ya canza har ya zamanto manzon Allah iyalinsa ma baya iya kusantar su Aisha take cewa hatta idza kana zata yawmin wa huwa indi take cewa wani dare manzon Allah yana waje na Aisha tace lakinnahu da'a wa da'a tace manzon Allah yayi addu'a yayi addu'a kuma kada sannan sai yace ya Aisha yake Aisha shin baki san da cewa Ubangiji na subhanahu wa ta'ala istaftani fi mastaftaituhu fihi Ubangiji ta'ala ya amsa mun dangane da abinda na tambaye shi ma'ana ne ya bani lafiya na roke shi Allah ya karba mun ya bani lafiya na tambaye shi wai wannan menene ya same ni manzon Allah ya tambaye ubangijinsa ubangiji ta'ala ya turo masa sakon ga abin da ya same ka Aisha tace manzon Allah sai yace atani ajulani wasu mazaje guda biyu sun zo mun faqa'ada ahaduhuma inda ra'si wal akhar inda rijli dai sai ya zauna a wajen kaina dai sai ya zauna a wajen kafafuwa qala man qabba faqala ahaduhuma li sahibihi dai daga cikin su sai ya fada ga dan uwansa a wannan riwaya babu bayanin na wajen kan shine ya tambaye na wajen kafa ko na wajen kafa shine ya tambaye na wajen kan manzon Allah ya ji ce faqala ahaduhuma li sahibihi dai daga cikin su sai ya fada ga dan uwansa sai ya ce ma wajahu hadhar rajul wai menene rashin lafiyar wannan bawan Allah menene ya same shi faqala mabugu sai ce ai dabo ne aka masa sihiri ne aka masa dayan yama dan uwansa tambaya su mazajen guda biyu mala'iku ne na Ubangiji Allah ya turo su dayan yama dai tambaya wai wannan bawan Allah me ya same shi sai ya bashi amsar cewa mabugu ma'ana dabo ne aka masa qala sai ya ce man babba wane ne ya masa daba qala sai ya ce Labid ibn al-A'sam wani mutum da ake kiran shi Labid ibn al-A'sam shine ya masa sihirin sanin cewa wane ya mun sihiri ta ina ake gane shi sai ta hanyar wahayi dan haka cewa wane ya ma wane dabo wannan duk zance ne duk kama-kama ne kuma duk fitina ce ta shaytani wallahi yanda suke kokarin hada fitina da kitala tsakankanin jama'a Malam Iliya yake gaya mun yace akwai wani mutumansa wanda daga can wani gari wani malami ya zo aka zo wai cewa an yi sihiri an yi dabo an binne shi a dakin kishiyar ita wannan matar saboda haka aje a tsakiyar ɗakin ta a tuna nan za a samu sirrin aljani ya ba su labari a can da ana mata rufiya wai yazo ya tada hankalin sa yace ɗaki fa an gina shi an yi komai da karo da komai yace ashe ba a fasa masa ɗaki ba malam yace kyale shi aje a fasa ɗaki aka je aka tuna babu komai to galibi shaidanu ne suke kulla fitina cewa wani ai wani shi yama wani sihiri shin aljani wahayi yake masa aljani ya san gaibu yana ina lokacin da aka yi daba ubangiji ta'ala yake faɗa a can cikin suratul saba'i falamma karra mana ubangiji ta'ala yake cewa falamma karra tabayyanatil jinn allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil azabil muhin an gane ko ubangiji ta'ala da yake faɗa dangane da mutuwa ta annabi Sulaiman lokacin da yasa shaytanu gaba suna aiki basu san annabi Sulaiman ya mutu shine ubangiji ta'ala yake faɗa ubangiji ta'ala yake faɗa ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata falamma kharra tabayyanatil jinn allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil azabil muhin ubangiji ta'ala yake faɗa lokacin da Sulaiman alaihi salam Allah ya masa rasuwa su shaydanu basu san da aljannu basu san ya mutu ba ubangiji ta'ala yace ma dallahum ala mautihi ba abin da ya nuna musu cewa Sulaiman ya mutu illa dabbatul ardi sidi wata dabba daga cikin dabbobi waɗanda suke na ƙasa ta akulu min sa'ata wanda ta zo ta cinye sandar annabi Sulaiman da ya dogara ashe shi ya jima a mace kawai sanda ce ta tare shi da izinin Allah shine malamai suke cewa garra ce da ta cinye sandar annabi Sulaiman sai ya fadi kim shaydanu sai suka wasu tabayyanatil jinn sai suka gane cewa ashe inda ace sun san gaibu to da ba za su zauna zamani mai tsawo a cikin azaba wanda take ma'abuciyar wulakanci annabi Sulaiman ya sa su aikin badala sai yi suki amma ba su san annabi Sulaiman ya mutu inda sun san ya mutu da tuntuni sun tsaye da aiki kowa ya kadi gaban sa to galibi shaydanu suke zawa sai su bada labarin ai wani an masa dabu wani an masa kaza wani an masa kaza shikenan kuma sai a kama to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar da ya sani waye masa dabu shine ta hanyar waɗannan mala'iku biyu da Allah ya turo su wanda wahayi ne suka isar masa kuma inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu kai tsaye ai ba zai tambayi ubangijinsa ba cewa wannan rashin lafiya menene ya same shi kuma wane ne ya masa wannan dabu amma sai da Allah ya yi masa wahayi aka turo mala'iku guda biyu suka zo a sifar ƴaƴan Adam ɗaya ya ma ɗaya tambaya shine yace wanda ya masa wannan kulli ya masa wannan dabu shine mutumin da ake kiran shi Labid ibn al-A'sam kala sai wannan mai tambayar sai ya sake tambayar shi sai ce fi ayi shay'in a cikin me ya masa wato daba dami dami ne ne ya kukkulla ya masa daba kala sai ya ce masa fi mishidin wa mishada ya masa ne a cikin wato macajin kai da kuma gashi wanda yake zuba in aka ce mishada shine gashi in ka sarce kanka ma'ana gashi wanda yake zuba dan haka zaka ga mace in an mata kitso wannan gashi da yake zuba ba ta saki da shi sai ta san yanda ta yi ta je ta adana shi saboda galibi ɗan dabo ta wannan hanya suke ba mutum dabo to gashin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu da macajin kansa da shine aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dabo fi mishidin wa mishada gashi wato da wannan macajin kai da shine aka masa dabo duk da cewa anan babu dalilin da yake nuna cewa ainihi na kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shine aka masa to amma dai ya nuna irin abubuwan da ƴan dabo suke yin dabo da shi sai yace wajuffi dal inakhlatin zakar wato da wata riga ta hudan dabino ka san dabino lokacin da aka buga masa kilili idan ya fara ƴaƴa to yana zamantowa kamar abu ne a kunshi irin yanda dan masara sai an tale wannan bawon sannan take fitowa to da wannan abin ya gama nan ya bayyana irin abubuwan da aka gama aka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su yi kada sai yace wa aina huwa ina aka kai sihirin aka jefa ina ne aka kai shi kada sai yace fi bi irin zarwan a cikin wata rijiya wanda ake kiranta bi irin zarwan can aka je aka jefa wanda zaka ga ɗan dabo galibi in ma ya zamanto akai a jefa cikin wata rijiya ko aje a binne akan kabari ko aje a jefa wani gogo ko aje a daga dutse a danne ko ai duka nau'i ne wanda yake na dabo shine yace fi bi irin zarwan a cikin rijiya ta zarwan can aka jefa dabo Aisha tace fa ataha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nasi min ashabi manzon Allah ya ja wata tawaga daga cikin sahabbansa ya wuce gaba suka tafi manzon Allah ya ce fa kana sai manzon Allah yake fada ga Aisha yace ya Aisha ka annama ahana qa'atul hinna hina yace Aisha wallahi ruwan rijiyar ya canza ya jirkita ya koma kamar nan na gellalle yanda ka san ruwan lalle haka ruwan rijiyar ya koma wa ka anna ru'usa nakhliha ru'usu shayati dabinnan da suke wajen rijiyar na manzon Allah yace kansu kace kan shaydanu kan bakaken muciji ne komai ya canza Aisha tace qultu sai nace ya rasulullah afa lastakhrajtahu shin baka nemi ba fito da wannan sihirin a buddo shi manzon Allah sai yace kada afanillah yace Allah ya bani lafiya ya warkar da ni dan haka fakarihitu an usira ala nasi fihi sharra ina tsoran motsa fitina in kullo fitina a cikin jama'a ai ta tashin hankali tunda dai Allah ya bani lafiya alhamdulillah a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa an fuddo an gane ko ya sa an fuddo dan haka ita wannan riwaya ta nuna cewa bai fuddo ba dan haka wata riwaya ta nuna ya fuddo wata riwaya ta nuna bai fuddo ba Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa yake cewa kada ka zaci cewa akwai cin karo tsakanin hadisan da wanda yace an guddo da wanda yace ba a guddo ba yace babu cin karo shi wanda yace an guddo abinda aka guddo kenan wannan abin da bina wanda a cikin shi ne fa wannan ba wanda bino lokacin da yayi guda kenan wannan abin an guddo shi abinda ba a guddo ba duk abinda ya tattaru a cikin rijiyar wannan shine ba a guddo ba abinda yake cikin shi amma shi abun an huddo shi amma abin da yake cikin ba mazala sallallahu alaihi wasallam bai sabu ya fasa bai huddo shi wannan rijiya ta ke yanki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka je aka binne ta wanda karin bayani zai zo nan gaba ta hanyoyin da ake bi a warware dabu kaga wannan dalili ne wanda yake a bayyane wanda yake nuna sihiri tabbas ne ba abu bane ba wanda yake khayal tunda anan wato anan manzon Allah ya bada labarin cewa ga a cikin abin da aka masa dabo gashin kai wato da masarci a cikin shi aka masa kaga waɗannan abubuwa ne waɗanda suke tabbas wannan kuma na nuna cewa sihiri abu ne wanda yake tabbas abu na biyu manzon Allah cewa Allah ya bani lafiya ya warkar da ni kaga shi kuma dauke rashin lafiya wannan na nuna cewa dabo abu ne wanda yake tabbas da akwai rashin lafiya a jikinsa a sanadiyar daban da aka masa to Allah ya bashi lafiya ya yayi masa kaga wannan na nuna cewa dabo abu ne wanda yake tabbas sannan fuska ta uku wannan yana nuna cewa fito da abu baya kasancewa sai a abu wanda yake hakika domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya an huddo amma da aka huddo ba a fasa cikin ba aka huddo dukkan abin da yake ciki kamar yadda Ibn al-Qayyim ya hada tsakanin hadisan kenan anan me muke so mu gane aqidar ahlus sunna wal jamaa dabo tabbas ne kuma yana yin tasiri ga wanda aka ma dabo sai dai baya tasiri sai da izinin Allah dan haka malamai suka ce shi dabo kada ya kasu kashi biyu akwai dabo wanda yake hakiki akwai dabo wanda yake takyidi idan aka ce dabo wanda yake hakiki shine da za a aikata wani abu wanda zai yi tasiri a gangan jikin mutum a jefa masa rashin lafiya ko a zuciyarsa a canza masa tunani an gane ko abinda zai kai shi zuwa rashin lafiya ko mutuwa ko a canza masa tunani to wannan kenan dabo ne wanda yake tabbas shi kuma dabo wanda yake takyidi shine abinda za a juyar da hankulan jama'a da magannansu a ringa nuna musu sabanin abu wanda yake hakika dan dabo yakan yi dabo ya ringa nuna muku yana yanka wuka a jikinsa alhali shi ko ba a jikinsa ba yake yankawa ko ya dauko hanzaki da allura ya ringa nuna muku ya tilla idan sa shi kuma alhali ba idan bane bai sa ko ya ringa nuna muku yana fito da allurai daga hanci alhali shi kuma bai fito da su ba ko kuma ya soka wuka daga cikin cikin shi ta fito bayan ku idan ku abin da yake nuna muku ya tilla cikin shi wukar ta fito bayan shi kuma alhali ba cikin sa bane ba ya tilla abu ne sananne akwai wanda ya zo wannan wanda zai daga muku wannan ya nuna muku wani kwando babu komai a cikinsa daga anjima daga cikin shi zai ringa huddo sahalawa su suke sutura man a tamfa da sauransu kuma alhali sai da aka daga muku ko ga babu komai a ciki ya muku dabo ya juyar da idanun an gane ku to wannan shine ake kira kenan asihir at-takyili wanda ake juyar da idanun mutane a kamanta musu abu wanda yake sabanin hakikanin sa shine ubangiji ta'ala yake cewa saharu a ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bi sihrin azim mutanen annan mana fir'auna ɗan dama fir'auna suka makautar da idanun jama'a suka juye musu da maganar suka zo da dabo wanda yake mai girma kamar yadda Allah ya kisanta mana a cikin suratul a'raf da suratul yunus kuma da suratul baha da can kuma cikin suratul shu'ara wanda kasancewar su mutanen annabi Musa wannan lokacin da annabi Musa alaihi salam ya nuna ma fir'auna mu'jiza cewa Allah ya turo shi a matsayin manzo fir'auna yake cewa ai abinda ka zo mana da shi dabo ne kuma zamu zo maka bi sihirin misli falana atiyannaka bi sihirin misli zamu zo maka da wani dabo kwatancin dabanka an gane ko sai ya ce faji albayna na wa bainaka mau'idan la nukhlifuhu nahan wala anta makanan suwa dan haka ka sanya mana alƙawari ayi mahada inda za a yi taro a tattara jama'a ayi kurayya fir'auna kafin haka sai ya aika dukkan biranansa duk inda yake mulki ayi tankade da rauraye a zako waɗanda suke ɗan dabo waɗanda suka ƙware a cikin dabo aka je aka zo da su an gane ko za a zo ayi kurayya tsakanin annabi Musa wato da fir'auna ɗan dawan fir'auna da suka zo da lamtu wanda yake na sanduna da igwai kamar yadda Allah ya faɗa mana a cikin suratul qaha fa idza hibaluhum wa isihum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a da suka jefar da wannan sanduna da igwai takeyanke sai suka zamanto mucizzai suka watsa taro hatta da annabi Musa ubangiji ta'ala ne ya ce wa awjasa fi nafsihi khifatan Musa kulana la takhaf innaka antal a'la annabi Musa kanshi ya saka tsoro a baya a zuciyar shi ya ja da baya ubangiji ta'ala ya ce muka ce masa la takhaf kada ka ji tsoro innaka antal a'la kai ke sama da su da rinjaye ubangiji ta'ala ya ce masa wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaydu sahir wa la yuflihu sahir wa haythu ata ubangiji ta'ala ya ce wa Musa ya jefar da sandar da take hannun shi jefar da ita ke da wuya take yanke wannan sanda ta annabi Musa sai ta rikida ta zama katuwar macijiya babbar macijiya ce amma yanda take sauri take wuliliya irin na karamin maciji sai ga ta wannan sanda ta annabi Musa ta hade dukkan abin da suka zo da shi na dabo ɗan dabo da suka gane cewa annabi Musa abin da ya zo da shi ba dabo bane mu'jiza ce wanda take nuna gaskiyar manzancinsa take yanke suka yi sujada ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala suka yi imani da Ubangijin annabi Musa da Harun fir'auna ya yi barazanar cewa in har ba su kafirce ma annabi Musa to zai tsire su kuma ya yanke hannun dama kafar hagu zai ɗanɗana musu azaba wadda take mai tsanani suka nace akan imaninsu suka ce duk abin da zai yi ya yi faqdi ma anta qab innama taqdi hadhihi alhayat ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khayrun wa abqa haka dai Allah ya ashahida anan an nuna mana kenan daban da mutanen fir'auna suka zo da shi dabo ne wanda yake at-takyili a juyar da idanun mutane su ringa ganin sabanin abu su ringa gani a baibai an gane ku sanduna ne da igwai suna nan a matsayin sandunan su kawai idanun mutane ne aka juyar da su saharu a ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bi sihrin azim to wannan shine ake kira kenan dabo wanda yake a takhyili shi ma haqiqa ne an gane ko illa kasancewar shi idanun mutane ne ake makautar da su amma shi wanda yayi wannan daman dabo ne sai da yayi wani hada-hada sannan yayi wannan dabo wanda abin takeici ba wata shekara wai anan aka tattara ɗan dabu a garin nan suka tafi wata taro na jarrabawa na ɗan dabu da aka tattara har na Burkina wai amma ɗan Niger suka ci wallahi ya zubi lafi ɗan Niger suka ci amma wannan amali ne aka yi ko Burkina ne amali ne kai kana can aka yi mako ɗan nan suka ci wai suka ciyo kofin iya dabu kuma anan ido na ya nuna mu a throughout din wannan December wanda aka yi a Niamey ne aka yi ta wani yarin akan kwalta ya ringa sa baki yana gumtsu ruwa yana furza shi
annan da suka yi a can
annan mai
kaga ka san da cewa dabo abu ne wanda yake da daddi amma har yau akwai shi har yau akwai ɗan dabo dabo ko kafirci ne kamar yadda bayani ya gabata shine kenan anan mun gane cewa akwai dabo wanda yake tafiyili akwai dabo wanda yake wato wanda yake alhaqiqi to dan gane da shi hukuncin dabo malam tintin ya gaya mana bayan ya nuna mana kadan daga cikin nau'in sa yace akwai asarf yace akwai al'aduf sannan sai yace faman fa'alahu awradi bihi kafara kenan nau'i ne kadan daga ciki amma dan ba bakin shi ba kenan akwai asarf kenan juyar da hankalin mutum a juyar da shi daga abin da yake so ya koma kin shi ko kuma abinda an gane ko kuma a karkato hankalin shi abinda baya so ya zamanto yana san shi to dan haka sai yace duk wanda ya aikata dabo ko ya yarda da shi to wannan ya kafirta to dangane da haka malamai suka ce duk daban da ya kasance akwai amfani da shaytanu domin akwai ɗan dabo waɗanda suke amfani da shaytanu aljani za a tura shi yayi kaza yayi kaza yayi kaza to duk wanda ya wannan dabo shi ya kafirta babu tantama game da kafircin sa saboda shaytani baya me ka wuya ya ba bawa hadin kai sai ya gitta ma sharadin da in ka bi ka kafirta in mutun ya bi ya kafirta don haka malamai suka ce duk daban da ya kasance ta hanyar shaytanu ake kulla shi to wannan kafirci ne amma duk daban da ya kasance ta hanyar wasu aduya da akakir kamar wasu maganin nuka da wasu kulle-kulle da ake wanda za a jefa ma mutun rashin lafiya ko a haukatar da shi a taba hankalin sa da sauransu ko a karkato da hankalin shi an gane ko ya so abinda baya so ko kuma a juyar da shi yake abinda yake so to wannan babban laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka babban laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka dabo ne amma bai kai haddin kafirci ba amma su ma irin masu wannan dan dabon ba a barin su a ban kasa saboda banna ne saboda shi dan dabo in har an cirke shi to ba maganar ma a nemi tuban shi kashe shi za a yi shi kanshi wannan wanda ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri an gane ko kaga ai kulle-kulle ne me ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe shi dan saboda kada fitina ta biyo baya dar'ul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha ije banna shi ake gabatarwa akan janyo gyara kaga kashe shi gyara ne to amma bannar da za ta biyo manzo Allah yace ina kyamar yace motsin tsokano sharri da fitina a cikin jama'a a ringa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama wani ya kashe to dan haka zamu bayani zai zo insha Allah a darasi na gaba kamar yanda anan malam ya zo mana da ayar da take nuna cewa dan dabu wato kafiri ne kamar yanda anan Allah ya tabbatar mana to dalili sun kai kusan guda biyar a cikin wannan ayoyi da Allah ya karbo ne ya ambata mana a cikin suratul baqara wadanda suke tabbatar da kafircin dan dabu sannan kuma insha Allah ta'ala kenan zamu ga dalilai wadanda suke nuna cewa dan dabu haddin sa kashe shi ake da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.